أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة بيد وطن Zulqa'ida shekara ta 2433 Hijriya wanda ya dace da 1 da watan 7 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da darasin mu na as-sunan na al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu Tahara wannan shine darasin mu na 23 ina zato zan mu tashi tsakiyar babu muka tsaya baban sunan baban ma babun fil mar'ati tustahadu wa man qala tada usrati fi iddati al ayyam allati kanat tahit baban dake bayanin mace idan tana istihara cewa ta bar sallah a cikin kwanakan da take istihara da take yin haila afwan hadisi na 278 al imam yake cewa kafin mu ci gaba mu san cewa ƴan uwa a cikin masail masail na fiqhu suna daga cikin al-masail da ake cewa al-awisat mas'aloli masu wahala mas'ala ta sha'anin jini tana daga cikin masail masu girma masu wahala fahimta shine wani malami yake cewa manya-manyan malamai ma ta ba su wahala balle ita macen da take yin haira wanda Allah ya mata sheda da karancin hankali to dole sai an yi tarkizi sosai akan sha'anin hadisi na 278 al-imam abu daud yake cewa haddathana yusuf bin musa akhbarana jarir an suhail an ibn abi salih shine suhail bin abi salih an az-zuhri an urwata bin zubair qala yake cewa haddathatni fatima bint abi hubaysh fatima bint abi hubaysh ta bani hadisi ta bani labari annaha amarat asma ita ta umarci asma haddathatni annaha amarta fatima ko kuma asma'u tabani labari cewa ta umarci fatima bint abi hubaysh shi yayi shakku ma'ana urwata bin zubair yace an tas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta tambayi annabi misira da amincin allah fa amaraha sai umarce ta an taqaudul ayyamu allati kanat taqaud cewa ta zamana a daidai kwanukan da take zama canda sun maga ta sirri sannan sai ta yi wanka ma'ana canda ta kasance tana kwana 5 ko 6 to yanzu sai ya lalace zamana istihara jini ya ki tsayawa kenan ta rika lissahin kwanukan da take abin nan kwanukan da take yin haira su zata bari idan wannan ita ce wadda aka yi sani a malamin fiqh mumayyiza wadda tana bambance wannan abin nan kai nake so wadda tana ta san kwanukanta mun bai sace mumayyiza qala abu daud yake cewa warawahu qatada an urwata bin zubair an zainab bint ummi salma anna ummu habiba cewa ummu habiba bint jahash istahida tayi istihara fa amara han nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta anta da as-sala ta bar sallah ayyama aqra'iha kwanukan lokacin hailatta summa tagtasil wa tusalli sannan sai tayi wanka sai tayi sallah abin da yake nihi da alqur'an shine haira kamar yadda ya gabata a wancan satin sabanin malaman mu na malikiya wanda sun tahi cewa al-aqra'u hunna al-abhar in jami' risala al-aqra'u sune al-qur'i shine tsarki dan saboda a larabcin ana amfani da shi a ma'anar tsarki ana amfani da shi a matsayin haila wa fihi dalilun a cikin wannan hadisi akwai dalilun ga wanda ya tahi ila anna al-itibar lil-ada la lit-tamyiz ana nura ne da al'ada ta abinda ta saba ba bambancewa ba bambance jinin ba qala abu daud yake cewa lam yasma aqtada min urwati shay qatada bi ji hadisi ko dai ba daga urwa kenan illa ce yake nuna mana ta hadisin da ya gabata wa zada ibn uwayna fi hadisi zuhri an amra an aisha ibn uwayna ya qara cikin hadisin zuhri daga amra daga aisha qala take cewa inna ummu habiba lalle ummu habiba kanat tustahadu ta kasance tana istihara fa sa'alati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hay ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tada as-sala sai barta ya umarce ta cewa ta bar sallah ayyama aqra'iha kwanukan hayratar da saba na canda qala abu daud yake cewa wa haza wahamun min ibn uwayna wannan kuskure ne daga ibn uwayna laysa hadha fi hadisul hufaz, cikin hadisin dukkan hufaz wannan bai cikin hadisan su, ani zuhuri cewa daga zuhuri, sai abinda aka rawaito daga suhail ibn abi salih kenan, nan gurin sufyan ibn uyayna al-imam abu dawud yana bayyana cewa shi yayi kuskure. Wa kaza rawal humaidi, al-imam al-humaidi haka yo ruwaya wannan hadisi, humaidi malamin bukhari ne, abdullah ibn zubair wanda muka fara gani cikin sahih bukhari, yana da abun nan musnad al-humaidi mujallal 2, yake cewa haya rawaito wannan hadisin daga ibn uwaina, amma lam yazkur fihi bi ambata ba cewa tada usalata ayyama aqra'iha, tabar sallah a kwanakan sarkinta. Warawat, yake cewa warawat kimayr bintu amri, kimayr bintu amri ta rawaito zauju masruq, matar masruq bin ajda ce, an aisha, daga aisha yake cewa kenan anan gurumin samu ta fa'ida sunan matan masruq gashi mun same shi. Al mustahada ta turku salati ayyama aqra'iha, mai istihara za ta bar sallah a kwanakan da ta saba hayratta, summa taktasir, sannan sai tayi wanka. Wa qala Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi, yake cewa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara, annabi ya umarce ka an ta turka salata bar sallah qadara aqra'iha, gurgudan kwanukan hayarta. Wa rawa Abu Bishr Ja'far ibn Abi Wahshiya an Ikrama an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yace inna umma Habiba bint Jahash ituhidat fa zakara mislahu, ya ambaci kwatankwacin shi. Wa rawa Sharik an Abi al-Yaqzan an Adi ibn Sabit an abihi an jaddihi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mustahada tada'u salata ayyama aqra'i summa tagtasil wa tusalli, mai istihara nan abinda Abu Dawud yake so an samu sabani can asalin hadisin da ya kawo ya ambaci illar shi, nan kuma sai yake ta zano mana mutaba'at din shi da ya nuna karhin hadisin, yace summa tusalli tagtasil wa tusalli. Wa rawal ala ibn musayyib an al-hakam an abi ja'far qala, yake cewa inna sauda istuhidat, sauda tayi ha istihara, fa amaraha annabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam umarce ta, izama dat ayyamuha, idan kwanukanta sun wuce, ikta salat wa sallata, yi wanka tayi sallah. Wa rawa sa'id ibn jubair an ali ibn abbas, ya rawaito daga dan abbas, an mustahada tajlisu ayyamu qur'iha, mai istihara za ta zamna kwanukan wannan jininta. Wa kazalika rawahu ammar maula bani hashim, haka ammar ya rawaito shi maulani ne bani hashim da dalki ibn habib daga ibn abbas. Wa kaza rawahu ma'akilul khasami an ali, wa kazalika rawa sha'abi an kamar mar'ati masruq an aisha, wannan yake nuna mana si'a ta ilimi da bincike da wannan na al-imamu abu dawud, ta yadda yake kawo hadisin ta hanyoyi da dama wanda ya zo mishi. Qala abu dawud, abu dawud yake cewa huwa qaulul hasan wa sa'id ibn al-musayyib, wannan kuma ita ce magana hasan da sa'id ibn al-musayyib da ata da ibrahim da salim da qasim, annal mustahada tada usalata ayyama aqra'iha, mai istihara za ta bar sallah a kwanukan jinanakinta, in ya sura da kuma ta yi wanka ta ci gaba da abin nan, ta ci gaba da sallar ta kenan. Wannan yana nuna sabanin tamyizi, cewa mai ba za yi aiki da tamyizi ba, cewa ta bambance kalar jinin kawai za ta yi amfani da abin nan, in ta kamar da mas'ala ce wadda kowacce tana da dalilanta. Hadisi na 279, haddathana Ahmad ibn Yunus wa Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala, su duka suka ba Abu Dawud da hadisin, yace haddathana Zuhair akhbarana Hisham ibn Urwa an Urwa an Aisha qala, take cewa inna Fatima bint Abi Hubayj ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatima ta zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, take cewa inni mar'atun ustahad, ni mace ce mai istihada, fala adhuru banni tsarki, kullun kawai jinin zuba waiki, a fa ada'u salah, shin zan bar sallah? Qala, sai ce inna ma zalika irqu walaysa bil haida, wannan jijiya ce ba haira bace, jijiya wannan a Bukhari mun wadda sunan ta wazai tuna, wa zai tuna sunan jijiyar wannan da take samun matsala mace sai ta samu istihara, tace al-azil, al-azil da zal, yace fa iza aqbalat al-hayatu, idan hayar ta gabato fa da istihara sai ki bar sallah, fa iza adbarat, idan ta bada baya fa gasidi an kiddama, sai ki wanke jini sun masalli, sannan sai ki sallah. Wannan al-imam Dibi Allah mashi rahama mai sharhin abun nan Mishkat al-Masabi yake cewa kwanukan hayarta maidawa ne zuwa ga al'adarta, ko kuma halin da ta kasance tana kasancewa na karhin jini lokacin da yake zawwa, kuma radi ne zuwa ga tamizi. Nawawi yake cewa ya halitta kasrara ala iradatil hala ayyamu haidatiha, ma'ana wal fata. Hadisi na gaba al-Imam Abu Dawud yake cewa haddathana al-Qa'anabiyyu an Malik, ka'a nabi ya ba'an labari daga Malik an Hisham bi isnadu Zuhair wa ma'ana, al-imamu al-ka'a nabi yana daga cikin manya manyan malaman al-imamu Muslim, alal itlaq muslim bai da malami kama al imam al qanabi kuma qanabun nan dalibi ne ga al imam malik marwaycin littafin muwadda an hisham bi isnad zuhair wa ma'anahu qala yake cewa fa iza aqbalat al haidatu idan haira ta zo faturki sala sai ki bar sallah fa iza zahaba qadruha idan gurgudan kwanukanta ya tahi kenan nan tunda jinin bai tsaya ba an ce idan jini ya tsaya ba sai dai gurgudan kwanukanki na da da kika saba yi in ya tahi kwana 6 ne 5 ne faghsil damma anki wa salli sai ki wanke jini tare da ke sai ki sallah yace mu sani cewa wannan inna hazal babu lam yulfi aktsaru nasakh wa kaza laysa inda munziri diyawa daga cikin wasu wannan baban ba su kawo shi ba a cikin nuska ta sunan abi daud haka nan a wajen al-imam al-munziri wannan duka a ƙarshe da baban dake gaban shi a ƙarshe duka zan magana tije su babe na 109 babun iza aqbalat al-haidat kada us-salah baban dake bayanin cewa idan haila ta gabato to tabar sallah hadisi na 281 haddathana musa ibn isma'il haddathana abu akila an buhayya qalat take cewa sami'tu mar'atan tas'alu aisha naji wata mace tana tambaye aisha ni mar'atin gami da mace fasada haiduha wadda hairata ta baci wa uhriqat damman take ta kwararar da jini jini yana ta zuba bai tsayawa wannan mace tana tambaye aisha radiyallahu anha fa amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuraha tace annabi sai ya umarce ni cewa in umarce ta ita wannan mace falatan zuru qadar ma kanat tahidu ta dubi daidai gurgudan kanukan da take haira fi kulli shahr cikin kowane wata wa haiduha mustaqimul lokacin da haira ta tana lahiyayya tana daidai tace babu matsala canda ta saba lokacin tana lahiyar talau haira ta lahiyayya kwana 5 take to ta duba wannan kanukan ta dauke su yace falata atadda bi qadri zalika min al ayyam tayilis sahi da daidai gurgudan wannan kada mutun ya fassara shi da tayi idda ba zancin idda ban al min al i'tidad tayilis sahin daidai gurgudan wannan kwanukan sun malaita da istala sannan sai ta bar sallah fihin na a cikin su aw bi qadrihin na ko daidai gurgudan su sun malaita tasir sannan sai tayi wanka sun malaita tasfir bi saubin sannan sai tayi kwarjalla da tuha sun mutusalli sannan sai tayi sallah mana tayi dar mi tuha ta sa wata tuha wadda zata dar mi gaban ta yadda jini ba zai fito ba a lokacin da istihara take tare da ita hadisi na 282 haddathana ibn abi aqil wa muhammad ibn salamah al-misriyan dukkan su malaman masar ne qala suke cewa akhbarana ibn wahab an amr ibn al-haris an ibn shihab an urwata ibn zubayr wa amrata an aisha qala take cewa inna umma habiba bint hubaysh ummu habiba bint hubaysh khatinat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yar uwar matar annabi alaihi salatu wassalam wa tahta abdurrahman ibn auf ta kasance karkashin abdurrahman ibn auf a lugha an aka ce al-akhtan sune jama'i khitin ne aqaribu zawjatur rajul makusanta na mata na yan macen mutun ko kanninta ko yayinta diddanginta khatna za a ce musu aw dangance da mijin shi a ce khatnatu fulan al-ahama kuma inta kuma dangin mijinta ne za a kwatamta su da gare ta za a danganta su ce ahama fulan wa zikr anna nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala al-hamu al-maut makusancin miji al-asahar kuma ya gama duka nan ce ala sahar kuma sirkai kenan shi ya gama gabaki daya wata hattana kalkashin abdurrahman ibn auf da aure istihada tayi istihada saba asini na shekara 7 jini bai yanke first of that rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hazihi laysat bil haida wannan ba haira bace walakin haza irqun sai dai wannan jijiya ce ta samu matsala faghsili wa salli ki wanka ki sallah قال ابو داود yake cewa zadal auza'i fi hadhal hadis auza'i yayi kari cikin wannan hadisin daga zuhuri daga urwa da amra daga aisha qala take cewa ustahidat ummu habiba bint hubaysh ummu habiba bint jahash ta yi istihara wa hiya tata abdurrahman ibn auf tana kalkashin abdurrahman dan auf saba asinin shekara 7 fa amaraha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta kada yake cewa iza aqbalatul haidatu idan haira ta fuskanto ta zo ma ana fara isla sai ki bar sallah fa iza adbarat idan tattahi faghtasili ki wanka wa salli sai ki sallah duka wannan hadisin da ya gabata ne qala abu daud yake cewa lamai zikr hazal kalam ahadu min ashabi zuhuri ghair al-auza'i cikin daliban zuhuri ba wanda ya ambaci wannan sai auza'i ya rawaito shi daga zuhuri Amr ibn al-Haris da Lais da Yunus da Ibn Abi Zaib da Ma'mar da Ibrahim ibn Sa'a da Sulaiman ibn Kasir da Ibn Ishaq da Sufyan ibn Uyayna wa lam yakuru hadhal kalam dukkan su sun rawaito wannan hadisin amma basu ambaci wannan qari ba ma'ana fa ziyaratu ibn Uyayna wa ziyaratul Auza'i karin Ibn Uwaina da karin Auza'i da hadisi Muhammad ibn Abri kullu hawa hamun dukkan su kuskure ne wa tafarrada kullu ahad minhum bi malami zikr ahadin siwa ko wannan siya ka daita da abin da ba wanda ya ambace shi sai su yana nuna cewa wannan kuskure ne qala Abu Daud yake cewa wa inna ma haza labzu hadisi Hisham ibn Urwa ana abihi ana Aisha wannan lafazin hadisin Hisham ibn Urwa ne daga baban shi daga Aisha kamar yadda ya gabata a baban da ya gabata shi wannan kuskure ne insha Abu Daud qala Abu Daud wa zada ibn Uwaina fihi aidan ibn Uwaina ya kara cewa amara ha anta da as-sala ya umarce ta tabar sallah ayyama aqra'i ha kwanikan jininta wa huwa wahamu min ibn Uwaina shima kuskure ne daga ibn Uwaina wannan ya isa a sallama ma al-Imam Abu Daud a wajen ilimin hadisi kamar su Ibn Uwaina su Shu'ba da sauransu ba kowa ya isa gano kuskuren su ba in ba jagora cikin ilimin ba hadisin Muhammad ibn Amr daga Zuhuri cikin shi akwai wani abu wa ya karo min al-laziza da al-auza'i fi hadisi yace yana kusa da karin da al-Imam al-auza'i yayi a cikin hadisin shi حديثي نقب أدريبي لتمانين دأكو حدثنا محمد بن المسنى أخبرنا محمد بن أبي أدي أم محمد أن ابن أمري قال حدثني بن شهاب أن أروة بن زبير أن فاطمة بنت هبيش فاطمة بنت أبي هبيش قال تكي تيا إنها كانت تستهار تاكسن شتانا استهارا فقال لها النبي سي النبي يتشي متى صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الهيد هيدتي دنجن هيرا يكسن شفا إنه دم أسود وأنكم زي مغانا ني أكان مميزة تمييزي وندتنا ربنبان شيجين shi jini ne mai baki yu'rafu ana gane shi fa iza kana zalika idan wannan kin ya kasance bakin wannan fa amsiki an salaki kame gami da sallah ki bar sallah fa iza kana al-akhir idan gudan ya kasance wanda ba shi bakin wannan ba mai kabri fa tawaddi sai ki arwalla wasalli ki sallah fa inna ma huwa irqun shi wannan kawai wannan ne jijiya ce mai subulus salam yake cewa wannan hadisin ana maida mai istihara ne zuwa ga cewa jininta zuwa ga siffar jininta idan ya kasance da wannan siffar ne tana iya bambancewa da wannan siffar ne to istihara ne haila ce idan ko ba haka ba to istihara ne ya gabata cewa inna ma zalika irqun wannan dukkan shi yana nuni bai kore hadisin da ya gabata wannan ana bayani kan cewa wadda tana iya bambance kalar jinin wadda kuma bata iya bambancewa sai ta yi amfani da wancan shawara ta farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma'ana Annabi kamar yadda muka faɗa cewa yana ba kowa amsa daidai da ta dace da shi kowace yana ba ta labarin daidai gurgurdan yadda ya sani na halinta iya abinda aka mishi bayani na halinta sai ya bata kuma maganin da ya dace da ita kenan ba za a dauke shi ba a dabba kama dukkan umumin mata a ce su yi shi sai dai kowace ta dauki wanda take ganin daidai da ita ne qala Abu Daud yake cewa qala ibn al-musanna haddathana bihi ibn abi adi fi kitabihi hakaza summa haddathana bihi ba'da hibzan ya ba mu labarin shi a cikin littafin shi haka sannan kuma sai ba mu labarin shi bayan haka bayan ya harrace shi qala haddathana muhammad ibn amri an az-zuhri an urwa an aisha qala take cewa inna fatimata kanat tustahadu fatima ta kasance tana istihara fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anar wancan hadisin da ya gabata yace abin da ya tabbata dai shine ibn adi da ya bada labari daga ibn musanna cikin littafin shi ba tare da ambatan aisha ba tsakanin urwa da fatima yayin kuma da ya hardace shi sai ya zo ambatan shi ya ambaci aisha tsakanin urwa da fatima kenan yayi kari a ciki ibn al-qattan yace wannan hadisin munqadi ne shamsuddin ibn al-qayyim ya bada amsa cewa ba haka bane ba munqadi bane dan muhammad ibn abi adi an san matsayin shi a wajen hibzi da itqani ba wanda zai jahilce shi to ya kuma hardace ya bada labarin shi daga urwa daga fatima wani lokaci kuma bada shi daga aisha daga fatima kenan kuma ya gamu da su dukkan su gabaki daya sai dai a doka cewa fatima ta bashi labari aisha ma ta bashi labari wannan lokacin ya bada ta wannan hanyar wancan lokacin ya bada ta waccan qala abu daud yake cewa wa rawa anas ibn sirin wannan ya shahi ilalul hadisi ya samu tsayan bata lokacin mun dai Abu Dauda ya dan tsakkano magana ba nan ba shi kadai ya bata mu lokaci bayanin wannan kuskuren da al-Imam Abu Daud ya kawo qala Abu Daud wa rawa Anas ibn Sirin an ibn Abbas fil mustahada yake cewa izaraati damu al-baharani idan ta ga jini mai kama da jinin teku ma'ana mai yawan zubowa shi yasa aka nasaba shi zuwa ga al-bahar fala tusalli kada tayi sallah wa izaraati dhuhra idan ta ga tsarki walau sa'atan koda sa'a ne fal taktasil wa tusalli tayi wanka tayi sallah wa qala makahul yake cewa innan nisaa su mata la ya khafa alaihin alhaida haida la ta khafa haira batta boyuwa a gare su fa inna damaha aswadu galis dan jinin ta baki ne mai kabri fa iza zahaba zalika idan wannan jinin ya tahi wasarat sufura ya koma wani sar masara raqiqa mai kabri fa innaha mustahada to wannan mai istihara ce fara ta ga silwar tu salli tayi wanka tayi sallah kala abu daud yake cewa warama hamad muna ta jin ana cewa abu daud yace dan an shiga babun mai matsala bai barin mu a wuce haka duk wanda ya san mai abu daud yake nihi da zai sallama mishi anan ya daga mishi hannu warawa hamad ibn zaid an yahya ibn sa'id an alqaqa ibn hakim an sa'id ibn al-musayyib fil mustahada yake cewa idza akbarta al-haida tarakatis salah idan haira ta fuskanto ta zo haiki bar sallah wa idza adbarat iktasarat idan ta bada baya ta tahiyyata sai ta yi wanka ta yi sallah wa rawa sumi ya rawaito wa gairuhu da wani shi an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib yake cewa tajlisu ayyam aqra'iha ta zamana daidai kwanakan jininta hanyoyi ne abu dauda yake ta kawo wanda hadisin ya zo ta wannan hanyoyin amma magana daya ce wa kazalika rawahu hammad ibn salma an yi hay ibn sa'id ibn al-musayyib qala abu daud wa rawa yunus an al-hasan qala al-ha'idu izam tadda biha dam mai haira idan jini yayi ja da ita ya wuce da ita tumsiku ba da haida to sai ta kame gami da hairarta yawman ara wata rana aw yawmain rana dai ko rana bi fahiya mustahada to wannan kawai abin nan ce mai istihara ce kenan yana bagani akan al-istizhar wanda zan mutarra shi gaba wa qala taymi wanda mai izi yake cewa istizharat bi salasati ayyam ta nemi taimako da kwana uku yayi bayanin istizhar da shine ake bayani na yace idza zada ala ayyam haida ya khamsati ayyamin fal tusalli idan abu sakwanukan hayarta ya ƙara kwana biyar sai ta yi sallah taymi yake cewa faja'artu an quswata balagtu yamin sai na fara ina rage a kwanukan haida na kai kwana biyu fa qala yake cewa in kana yawmain fa huwa min haidaha idan kwana biyu ne ana cikin kwanukan da tai ƙari to sai kasance daga cikin hayarta ne an tambaya ibnu sirin yake cewa annisa'u a'lamu bi zalik mata su suka yi sanin wannan hadisi na 284 haddathana zuhair ibn harb wa ghayruhu qala akhbarana abdul malik ibn amr akhbarana zuhair ibn muhammad an abdullah ibn muhammad ibn aqil an ibrahim ibn muhammad ibn talha an ammihi imran ibn talha an ummi hamna binti jahash qala take cewa kuntu astahadu na kasance ina mai istihada kasira haidatun kasira aira mai tsanani mai yawa shadida kuma mai tsanani fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam astabti sai nazo wajen annabi alaihi salatu wassalam ina tambaye shi ina neman fatawa wa ukhbiruhu ina bashi labari fa wajadtuhu fi baiti ukhti sai na same shi a dakin al'uwata ita ce zainab binti jahash fa qultu hina ce ya rasulullahi ya ma'aikin allah inni mar'atun ustahadu haida kasira shadida ni mace ce wanda nake istihara haira mai tsanani ko mai yawa fa ma tara mi kake gani fiha a cikin ta kada mana atine salatu wassalam ta hana ni azumi dan saboda ita ta yi tunanin cewa kawai jinin in bai tsaya ba za ta bar ibada to dole ta ga abun ba mai tsaya bane ta zaburo ta yi tambaya duk da abu ne na kunya amma ba zai hana su neman ilimin addini ba yace an atulakil kursuf zan sufanta miki abduga fa innahu yuzhibu dama ita tana tahiyar da jini qalat huwa aksaru min zalik ma'ana ki sa abduga ta tsaya da jinin ita ce ya wuce haka na yawanki ya wuce haka yace fattakhizi sauban kirkito hato ki rika sawa wanda ta hana zubo da jini fa qala sai tace huwa aksaru min zalik ya wuce haka nan yawa inna ma asuju sajjan ina kwararawa yake mai yawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata sa'amuriki bi amrayni zan umarce ki da lamari biyu ayyuhuma fa'alti ajza anki min al-akhar duk wanda kika aikata ya wadatar miki yace fa in qawita alaihima idan kin ga zaki karhi akan su kina iyawa fa anti alam ke kika yi sanin halin karhinki qala laha sai yace mata inna ma rakdatun min rakadati shaytan wannan tunkuda ce da tunkuda ta shaytan yake abin nan ya san cewa mace asalin jinin istihara shaytan ne yake bugun wannan jijiya ta al'azirkin dan jinin yayi ta zuba a fasa sallar shi abin ya burge shi yace fatahayyadi sitata ayyamin sai ke haira kwana 6 aw sab'ati ayyamin fi ilmillahi ta'ala zikiru cikin ilimin Allah a wata ki kwana 6 ko kwana 7 ma'ana daidai yadda hayarki take kasancewa misali ne kawai bata ita kuma ta san kwanukan da take sun maktasili sannan sai ki wanka hatta izara aiti annaki qarda hurta har idan kin gani cewa ke kin yi tsarki wastanqati kuma kin tsarkaka sarki wancan na abun nan dahurti jinin ya yanke wastankati kin wanke jikinki kin tsarkaka da daga wannan jinin wannan lafazin yazo cikin hadisin amma suwidi yake cewa Abu Baqa yace ruwaya haka ta zo da da alif amma kuskure shine istankaiti dan saboda naqashai wa anqaituhu idza nazawtuhu baza asayo alif a cikin sa yace hamza yace baza asayo hamza a ciki ba kuskure ne a cikin mugrib yake cewa hamza a cikin shi cikin lafazin istankaa kuskure ne haka yazo a cikin nusab kuma haka ake tabbatar da shi fa salla 23 layla yace fa salli ke ki salla kwana 23 au 24 kenan wannan in kwana 7 ne hayarki au 24 layla ko kwana 24 kenan in shidda ne wa ayyamu har da dare da wunin su wasumi sannan sai ki azumi fa inna zalika yuzu iki wannan ya wadatar miki kenan wannan ya nuna mata cewa tayi amfani da abin da ta saba da wa kazalika fafali kullu shahrin kama yahidna au tahidun nisa to haka zaki a kowane wata kamar yadda mata suke yi mata nan malamai suka ce matan abin nan matan gidan su kamar yayinta da kanninta dan mace idan haila ta tariki ce mubtada a ce masalan wanda tana fara haila kawai kuma sai ta fara da istihara yaki tsayawa bata da kwanukan da aka san cewa kwana 5 ko 6 take yi yaya za a mata za a maida zuwa ga yayinta da kanwata da wannan kinsu a ga kwana nawa suke yi ita ma sai a dabbaka mata shi dan saboda ba za a ita farawa ce tayi daga farawa ne kawai kuma ita zubowa yake tsayawa balle a ce ki yadda kika saba to shi yasa annabi yace kamar yadda mata suke yi naku wa kamar yadhurna miqatu haidihinna wa dhuhurihinna kamar yadda yake suke tsarki a lokacin haidarsu da sarkin su yace fa in qawita amma idan kin ga kina da ƙarhi an tu akhiru zuhur ki zinkirta az-zuhur wa tuajjil al-asr ki gaugauto al-asr fatagtasilina ki yi wanka wa tajma'ina bayna salataini ki hada tsakanin sallah guda biyu az-zuhur wal asr az-zuhur da al-asr wa tuakhir al-maghrib ki jinkirta maghriba wa tuajilina al-isha ki jinkirta al-isha summa tattasilina sannan sai ki wanka wa tajma'ina bayna salataini ki hada tsakanin maghriba da al-isha fafali sai ki aikata kenan in wanka zaki wa tattasilina ma al-fajr ki wanka ga asuba fafali yake aikata haka wasumi in qarati al-qadirti ala zalik ki haka in kina da ikon yin haka kin kenan tai wanka uku a sallah biyar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa haza a'jabul amrayn ilayya cikin lamurran da na ambata miki wannan shi yahi burge ni qala abu daud yake cewa rahu amr ibn sabit an ibn akil qala tahamna haza a'jabul amrayn ilayya ita ma tace ni ma wannan kin shi yahi burge ni amma ita ta fadu wannan maganar lam yaj'alhu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu kalamu hamna shi ya sanya shi cewa amr ibn sabit yace ce wanda yace haza a'jabul amrayn ilayya maganan maccan ce ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba Abu Dauda yake cewa kana Amr ibn Sabit shi ko Amr ibn Sabit da yayi wannan ƙarin yace annabi ya hudu wannan magana sabanin ruwayar jama'a rafidiyan dan shi'a ne wa zakarahu an yi Ibn Ma'in ya ambato shi da Ibn Ma'in kenan ƙarin wannan ba za a amshe shi ba dan ya zo ta hanyar da ba mai kyau ba magana Hamna ce ma'ana qala Abu Dauda yake cewa sami'tu Ahmad naji Ahmad ibn Hanbal ya kulu yana cewa hadisi ibn aqil fi nafsi minhu shay hadisin ibn aqil zuciyata akwai wani abu cikin sha'anin shi bai yarda ga inganta shi ba wannan hadisin na umarnin mai istihara tayi wanka wannan hadisin akwai magana cikin shi ba aza mata wanka ba an rawaito daga al-imam ahmad sabanin haka tirmizi yake cewa hadisin hamna hadisi ne hasanun sahih na tambayi muhammad yana nihin al-imam al-bukhari gami da wannan hadisin yace hadisi ne mai kyau haka nan Ahmad ma yace hadisi ne mai kyau kenan sabanin abin da Imam Abu Daud yace Ahmad ya faɗa haka nan Baihaqi ya cirato daga littafin shi al-Ma'rifa shine Ma'rifatu Sunan wal Asar daga Ahmad amsa yake cewa faɗar Abu Daud cewa Tirmizi ya cirato daga Ahmad cewa ya inganta shi wannan nausi ne shine mafi abin da za a tafi cewa Ahmad ya inganta shi ba raunana shi ba sabanin da abin da Imam Abu Daud ya faɗa bai ambato ta'ayini ba cewa Ahmad ya ce mai rauni ne wayace ya hadu wani abu akan shi kuma ya fassara shi yace a kaddara ma cewa magana Ahmad ce yace zuciye shi akwai wani abu akai wannan ba tahiya bace akan cewa ya raunana shi munziri yake cewa khatabi yace wasu malamai sun bar aiki da wannan hadisin dan aqil marawaicin shi ya kasance bai yadda ƙarhi Abubakar al-Baihaqi yake cewa wanda ya kadaita da wannan hadisin shine Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil shi ko an yi sabani wajen aiki da hadisin shi Tirmizi yake fada Tirmizi ya huddo shi da Imam Ibn Majah. Tirmizi sai yace haza hadisun hasanun sahih. Na tambayi Bukhari game da wannan hadisin yace hadisi ne mai kyau. Ahmad ma yace hadisi ne mai kyau. Kenan tayi wannan abin da Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa. Wasu malamai sun tayi akan inganta hadisin. Amr ibn Sabit shine Abu Sabit an san shi da cewa Ibn Abil Miqdam kufi ne ba a hujja da hadisin shi. Ci malamai sun yawaita magana akan wannan hadisi musamman mai gayatul maqsud fi hal sunan Abi Daud. Wani babban malami na Hindu da ya fara sharhin sunan Abi Daud wanda da yayi shi ba aika mashi bai ida sashi ba Allah ya mishi cikawa. To wannan malami ya yawaita bayani akan shi yace muhassilul kalam annal mustahada a takaitattan magana dai cewa mai istihara duk daya ce ta kasance mumayyiza ce mai bambance jininta ne ko kuma ba mai bambance ya bace zatta maida akan al'ada ta wadda aka sani dan hadisin Aisha cewa ki zamna daidai gurgurdan hayarki yadda take tsaida ki muslim ya rawaito shi mubtada a wadda take mumayyiza ita kuma zatta yi aiki da tamyizin ta annabi alaihi sallam yake cewa idan zatta yi aiki da bambance jinin kai da yace idan jinin ya kasance na haira ne ga kalashi in na istihara ne ga kalashi wadda kuma ta rasa al'adarta ta rasa bambancewa ita zatta yi amfani da kwana 6 ko kwana 7 galibin al'adar mata da suke yi a cikin hadisin Hamna kenan da wannan ne ake hada kan hadisan wannan gaba ɗaya da al-Imam ya kawo a cikin wannan baban kuma hadi ne mai kyau wanda babu duriya akan wannan babu karin da za a yi akan wannan takaicewa akan wannan abun na mai istihara saboda sha'anin mai istihara abu ne mai wahala sun kasu mata kashi 3 kamar yadda ya kawo kuma ne takaice su ya bada amsar su sha'anin jini sha'ani ne mai wahala wanda dole sai ya karanta shi mata wajibi ne a gare su su karance shi a wajen malamai dan saboda kuskure za a yi tai mace ta yi ta zama lokacin da bai kamata ta zama ba tana tunanin cewa tana cikin jini alhali kuma ba haka nan bane ko kuma aka san haka ta rika yin sallah a lokacin da bai kamata ta yi ba wanda wannan dole sai an karance shi nan zan mu takaita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayka.